yin sammako zuwa wajen idi a fita da su a yi sammakon fita idi
qala abdullahi ibn husayn in kunna fa wajana fi hadhihi sa'ati
tasbihi abdullahi ibn busirin sahabin manzon Allah ne yake cewa lamarin da sha'anin mun kasance muna ƙari sallar idi a wannan lokaci sai yace wa zalika hina tasbihi wannan kuwa ya faɗa haka ne a lokacin yin wadha ma'ana lokacin da rana ta daga kamar yanzu kenan bacin rana ta fito ta daga daga nan lokacin idi ya shigo yace to daidai wannan lokacin ne muke ƙari sallar idi kamar yadda muke yi a nan garin saka takwas zuwa da dan wani abin zaga sarki ya fito shikenan sai a sallar idi
na Suleiman bin Harbin ala hadathana ki ubatu an gudaydin an shi'abi an barani qala sabanan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahar
inji barau dan azu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana hudu ba a ranar babbar sallah
qala
yace yace farkon abin da za mu fara yi da shi a cikin yinin mu wannan shine annusalliya mi sallah sannan sai mu koma fanan hara sai mu soke kuma dabban layyan mu wanda ya aikata wannan to ya dace da sunnan mu wanda kuma ya yanka tun kafin yayi sallah to wannan nama dai kawai yayi da ya gaggautar da shi ga ahlinsa amma ba layyaye ba wannan ba daga cikin wani abu daga cikin layya sai wato baffa na shi ne Abu Burda ta ɗan niyarin yace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama
ana zabahatu qabala an usalliya
yace ya rasulullahi ni na yanka tun kafin in yi sallah wa indi da za'atun amma ni na da wata dabbar jaza'a ce yawa wadda bata akuya ce wadda bata kai shekara ɗaya ba hatta fi wadda ta shiga cikin shekara ta biyu an sani kamar yadda na faɗa satin ita dangin akuya bunsuru layya sai wadda ta kai ta cika shekara ɗaya ta cika shekara ta biyu ko koda da kwana ɗaya ne yadda suka faɗa to ita kuma wannan jaza'a ta ba bata kai shekara ɗaya ba to amma kuma ta fi shekara biyu maki watuwa na iya yi da ita qala ijahal ija'alha makana zalla ce to ka sanya ta a bijiranta shikenan amma izini kai layyar da ita ko kuma yace izbaha ka yanka ta amma bayan ka jaza'a ba a yadda kuma wani ya amfani da ita ba bata isa wa wani ba sallallahu alaihi wasallama kaga shi ammar izini yayi amma ba ai wani izini yayi ba sharu'u kenan yawa yana da damar da zai wa wani izinin kaza amma kuma wani ba ya masa izini ba yana da damar da a shari'a zai ce abu kaza babu kyau ya zama babu kyau din in kuma yace abu kaza da kyau shike ko abu mara kyau ne in yace to kai mun ma izini kai to shikenan sharu'u ya yadda shine misalin da nake kawo ku gushe ku auren sayyada sayyidina Ali da zai wasa sayyida Fatima kishiya ai aure banki ma da bala kuma nan sai masalawat salatu ruba'a ai alqur'ani Allah ya izini ma auro mace ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko amma shi sayyidina Ali sai aka hana shi sai manzo Allah sai ya hana shi har hudu ba shugaba yace ban yi izinin wannan auren ba ai manzo Allah yace la azanu yace bai yi izini ba saboda in an yi auren za a bata wa sayyida Fatima kuma bata mata fata babanta ne to daga nan sai aka abin nan to sharu'u kenan sallallahu alaihi wasallama to irin sa ne wannan na'am muje babu fadl fi ayyamin tashri babi kenan fadalan yin aiki a cikin kwanuka nai kwanakin yanyanin nama shine at-tashriqu shine yau babbar sallah ɗaya daga babbar sallah biyu ga babbar sallah da kuma uku ga babbar sallah sune ayyamut tashri'i wa'annan kwanukan to yin fadalan yin aiki a cikin wa'annan kwanuka
wa qala ibn abbas
abdullahi dan abbas yake cewa
ma'lumatin
yace mana yawa to ayyamin ma'lumatin da Allah yake faɗa a cikin alqur'ani ayyamin ma'lumat yace to ma'ana kwanakin nan guda goma su Allah yake nufi su kuma ayyamul ma'dudati na cikin wuzkurullahi fi ayyamin ma'dudatin da Allah yake ku ambaci Allah a cikin idaddukun kwanukan nan su ne ayyamut tashriqi kwanuka nayi kwanakin yanyanin nama ɗaya ga babbar sallah biyu ga babbar sallah uku ga babbar sallah isa zaga ana ta kababbari a wannan kwanukan da bayan salloli na'am
kana ibn umara abu hurairata yahujani ila suki fi ayyamin ashr yukabbiran wa yukabbirun nas fi sabili ma
yace abdullahi dan umara da abu huraira manya-manyan sahabban nan sun kasance suna fita kasuwa a cikin kwanuka nan goma na zulhajji aka ce zulhajji ya koma to sai su fita kasuwa yukabbirani sai su dinga yin kabarbari suna daga murya suna zikiri wai kabbirun nas bi takbiri ma su ma mutane suna yin kababbari da kababbarun su kaga kamar suna ba da zikiri dan suka ce Allahu akbar sai jama'a amsa Allahu akbar kasuwa suka shiga suke yawo irin da yadda nan da muke da shi a dinga yawo ko ina ana ta zikiri har kasuwanni to haka su ma wa'annan suke yi zakire na farko kenan masu yawo suna zikiri ibn umar da abu hurairah yace Muhammad dan Ali dan Hanafiya shi ma yana yin kababbari a bayan nafila duk bayan nafila Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd
hadathna Muhammad bin Arata hadathna Ubatu an Sulaiman an Muslimin
na'am
an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala
na'am
bala abdu fi ayamin afdalu min hadi hadha al-ashr
daga Ibn Abbas daga shugaban sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani aiki mafifici daga yin aiki a cikin wa'annan kwanakin goma na zulhajji wanda ya kai yin aiki a cikin wa'annan kwanaki goma
qalu wala jihad
suka ce ya rasulullah ko da jihadi
qala wala jihad
yace ko jihadi
illa rajulun kharaja yukhadu bi nafsi wa mali fa lam yarji bi shay'in
yawa sai dai mutumin da wato da ya fita yana mai jihadi yawa sannan kuma yana mai jihadi da kansa da kuma duciyarsa ya tafi bai dawo da komai ba sai dai wannan babu kenan yin kababbari a kwanakin zaman mina da kuma yin kababbari idan mutum ya fito zai tafi arafa ya fito aka fito daga mina za a tafi arafa Sayyidina Umar dan Haddad ya kasance yana yin kabbara a cikin himarsa Amina yana Amirul Mu'minina dinga daga murya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar yadda makanta amwadahu in ya fito zai tafi jifa ba har mutanen da suke cikin hari ma suna cewa to ga Amirul Mu'minin can ya fito zai jifa ana jiyo muryar sa yana daga murya yana kababbari ka gani sai mutanen da suke cikin haifi mina masallacin mina ma su dinga jiyo shi fa yukabbiruna su ma sai su kama kababbari sai mutanen kasuwa ma nan su ma duk sai su kama har sai mina ta dinga girgiza da ta kababbari sai kaga duk mina ta rute da kababbari Allahu akbar la ilaha to haka ake so yawa shine halin salafu yawa ba kamar yanzu kusan yadda duk aka dan caccinje abubuwan ba in ka je minan sai kaga abubuwan kuma wa ma ba lokacin cikin ibada ba yawa an zama da wajen kamar wajen yin kwalliya kuma shikenan saboda an fita daga cikin harami a yawa nutsuwa ake ai ta kababbari musamman an fito za a tafi jifan nan na kwanaki biyun nan ko uku ai ta kababbari kamar da Sayyidina Umar yake yi ana yace Ibn Umar ya kasance yana yin kababbari a Mina a wannan kwanuka haka nan bayan salloli ma sai ta kababbari shine wanda suke gida ma za su ta yi haka nan yana kan shimfidar sama kababbari yake haka nan yana cikin himmar sama kababbari yake haka nan in yana zaune a majalisin sama kababbari yake haka nan in yana tafiya kababbari yake ka dukkanin kwanukan nan gabaki da Ibn Umar duk halin da ka ganshi kababbari yake tafiya yake a kwance yake a ina yake kawai ziki yake na ta kababbari ita ma sai da Maimunatu bintul Harith mai dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana yin kababbari yawman nahari a ranar babbar sallah mata sun kasance suna yin kababbari a bayan Abanu dan Usman da Umar dan Abdulaziz a kwanakin nan na at-tashriq shine kwana uku nan na bayan babbar sallah tare da mazaje fil masjid a masallaci yake cewa na tambayi Anas dan Malik a halin mu muna tafiya daga Mina za mu tafi Arfa sai na tambaye shi game da talbiya ya ce ya kuke aikata tare da manzon Allah wannan sai sahabi yawa ya ji dadin sa ya kuke yi da manzon Allah saboda shi ya ga manzon Allah ya zauna da annabi sai Anas sayyidina Anas ya ce mulabbi mulabbi la yunku ya ce mai talbiya yana yin talbiya ba a masa inkari labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wa lamuk la sharika lak labbaik yana yi to ba a masa inkari fala yunkar shi ma wanda yake kabbara allahu akbar yana yi ba a masa inkari ko wannan dai na talbiya wannan yana na kababbari duk zai zo kuma ya bude bayanan su kuma da mas'alolin da suke ciki a kitabul hajji nan gaba
na muhammadun qala hadathna mu'minun hakun qala hadathna bi ana asimin ana hafsata ana ummu adiyata
daga hafsata as-sirina daga ummu adiya take cewa
na ma ba anna faruja yawmal idi hatta na kuje da bikira bin hidriha
yitta ce mun an kasance ana umannin mu ara umartan mu a ranar idi mu fito da budurwa ma da take cikin buyanta duk mu fito da su mu tafi idi da su dan mata har mata wanda suka isa yin al'ada masu al'ada su ma mu fito da su amma su masu al'ada sai su koma can bayan mutane amma za su dinga yin kabbira da kababbarin mutane an ce Allahu akbar lima ya ce Allahu akbar su ma can su dinga amsawa suna yin addu'a da addu'a su barakata zalika al-yawma wa tuhuratuhu suna kaunar albarkar wannan yinin da kuma tsarkakar wannan yinin tsarkake wanda yake yin zunubi albarkar yinin suke so albarkar yinin suke kauna kaga ashe abu yini yana samun daukaka saboda abin da yake faruwa a cikin yini kaga saboda ranar idi ne za a fito a je ayi sallah ayi ta kababbari ana sada zumunci ana alkhairi ana menene sai wannan yinin ya daukaka yawa har ake neman albarkar wannan yini gashi hadisi ummu adiya har ake to kaga ashe yini yana daukaka saboda abin da ya faru a cikin yini ko ya kuma yinin da manzon Allah ya bayyana la shakka wannan yinin zai fi kowane yini girma mu dai masoya annabi wannan yinin da manzon Allah zo muna ganin babu yini mafi daukaka mafi girma kamar wannan yini saboda shi ne annabin rahama wanda muka fi so ya bayyana sallallahu alaihi wasallam shi yasa ga rabiul awwal ne ya fuskanto mu in wannan lokaci ya zo muna cikin farin ciki shine shi yake cewa ni al ibrahi ani an hilal rabi'in fihi jaa muhammadun fatammala al bushra fa ammana waluhu ani al ibrahim la hilaluhu hilalun badarul nazirina jamaluhu hilal rabi'in fihi jaa muhammadun fatammala al bushra wa ammana waluhu watan farin ciki watan alkhairi muje babin yin sallah mutum yi sallah yana mai fuskantar mashi yawmal idi a ranar idi
na
ibn umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana kafa masa wani mashi a gabansa a ranar idi karamar sallah da babbar sallah sannan kuma sai yi sallah yana yi setun wannan yana mai fuskantar wannan mashin sai a kafa shi a gaba kamar a yi sutura da shi babu rike ɗan gajeren mashi a ɗauki wani gajeren mashi ko kuma mashi a gaban liman a ranar idi بن المنذري قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال اخبرني نافع
Umara قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
ابن عمر كان شاء الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي yana son muku zuwa wajen sallah
wal hana su bayyana yadin
alhalin ga wan dan gajiran mashi a gaban sa
bal wacin sun bin musalla
ake dauke da shi sai aka fashi a gurin da ake sallah bayyana yadin ga gaban sa sai sallah yana mai fuskantar ta
babu gudun da sai wal hiyat lil musalla
fitar mata da masu haila zuwa wajen sallar idi
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عدية قالت إنا أن نفذ الحواشي
شوانا محمد إن أنسيرين نفا yawa dan sirina ne kusan dinnan kaga hadisan basariwa ne gashi ayyuba sahatiya ne ko yawa ga hammal bin zaidin shi ma basariyin yawa to har zuwa ga umma adiya da tace nusaiba take cewa umurna ana umartan mu an nuhurujal awatika mu fito da mata wanda suke manyan mata matan da ya zama sun kintu ga barin yin hidima yawa su ne manyan mata wazawatul huduri su ne matan darbuka wanda ake kulle su a gida ya ƙara a cikin hadisin Hafsa take ce al-awatiku wazawatul huduri sabanin awatika zawatul huduri to ya ce awatika sai ta yi adadi wazawatul huduri waya ta zunna al-huyyadul musalla amma su masu haila su nisanci wurin yin sallah alhamdulillah.